اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ومولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى هادي حق قدري ان شاء العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين حق قدره ومقدار العزيز يو شاتكوس غوتن سفر هجران منزان الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة دبوت ايال تريهور دار بأن نشدا وانديزو ديدي دا عشرين دا ايال غوتن أوغستا ميلادية دبو بيو دا عشرين دا هدو insha Allah zamu tsora akan inda muka tsaya inda yace wa fa qadru bayda timmin nudarin da na salmana hina hanal wafa'u yace qadru baydatin gurgudan kwai na furciya min nudarin na zinare wa wafa ayyabiya daina salmana bashin salmana Salman al-Farisi tanansa suka ce kafin ya samu yanci dole sai ya biya wato zinare ukiya 40 kiya ta dukiya ce malam ba dan karbi ba amma ikon Allah aka samu wani abu na zinare din gurgudan kwankurciya aka zo aka sashi akan mayafi za Allah ya ce to auna sai aka ci gaba da aunawa ana auna eh da aka auna ukiya 40 wannan da aka fita din yana nan a cikin mayafin to aga an gama da zinare fa to shine wannan ba Allah yake fadin wannan mu'jiza din ana waza ita hina halal wafa'u to lokacin da a cika alƙawari din yazo lokacin da cika alƙawari din ya wajaba to a lokacin aka zo aka auna musu wannan dinari ukiya 40 daga abin da gurgudu ne na dinarin da bai wuce wato kwankurciya ba yace kana aikin nan da ana kiransa bawa Salmanul Farisi ana kiransa da bawa fa'utika sai aka enta shi shi ta otika salmanin bi shauki habibina to shine sai aka enta shi lamma aina admin nahiyatil aqna'u lamma yayin da al aqna'u zarba ta dibinu aina attanuna min nakilatin nadibino ba aina attanuna ke alakana ushta ce zarba kasan zarba ai
wala ce tam karfa da
shi kenan dai kai ta ce ba shakka
abu buye dibino
yau ai wanda ishe wanda dibinon gashi suna rarate a jikin sa an gane to shine zarba da Hausa to yayin da wato alakana zarba aina attanuna min nakilin nadibino inna kilatin nadibina to yayin nan shikenan dama guda 100 aka dasa duk kuma suka fito suka yi ya'yan suka nuna aka zo aka auna dinare kuma ukiya 40 aka ba su shikenan ya zama da afala ta'zuruna salmana wai ba za ku karbi hanzarin salmanu ba lamma an aratu min zikril ura'u yayin da ura'u wato makirkita an aratu ta bijiran mata min zikiri da yaji ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wani bayahude ya kawo ziyara wajen bayahuden da salmanu yake karkashin sa da ya kawo ziyara suna gaisawa salmanu ko lokacin yana kan icin dibino
yana aiki. Yake nan sai wannan bakon ya ce ni kam me samu Larabawan wannan garin ne kam. Na ga sun garin ba kowa duk sun fita suna wani taro. Sai ce wai wani ne wanda ake kira wai annabi ne ana kiransa Muhammad. Ai da ya ji an ce Muhammad ya ji an ce annabi shi ne zai dawo wannan garin shi ne suke abu. Ai Salmanu kawai sai zai kare shi. Sai ga shi fafu ya faɗo gabansu. Ya ce mai kace? Ya ce kai ba aiki aka saka ka ba? Hauka za ka mana? Ya daka masa. Kuma kan aikinka. To wannan yanayi da ya shiga. Da ya ji an ambaci manzon Allah to kar ku zarge shi mana. Kar ku zarge shi. Ai ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai za ta gadar da abin da yake kama. Ba za ka afalata azuna Salmana shin ba za ku karbi hanzarin Salmanu bane. Lamma yayin da qurawa'u wato makarkata an arasu ta bijiran masa min zikirhi yayin da ya ji ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa azalat bil amsiya kullu da'i wato wannan abun fatu yana yaban hannun annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. Mun kusa saura ka dan ya koma yaban kafan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace wa azalat bil amsiya kullu da'i wato wannan hannu na manzon Allah ya gusar da kulla da'in kowane cuta wanda a dubbatun manya-manyan likitoci wa isa'u da masu kawo agajin gaggawa akbaratu suka girmama wannan cuta suka ce wannan cutan kan bayi da magani. To da an kawo wajen manzon Allah bilamsi ha da wannan hannun ya tafi mara lafiya shikenan ya warke. Shikenan ya warke shikenan sai wani cutan kuma amma wannan kan je an gama da shi a raba ka. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. An gane fasaran baitin? Yace wa uyunun da idanuwa kuma marrat biha wa yarumd wato wannan hannu ya shude akan wannan ido wato ya shafi wannan ido wa yarumd yayin nan idon kuma hundun shi zara ne a idon. An gane ma'ana wato idon yana ciwo. Ciwon ido shi ake kira cizara. Hausa. To idon cizara ne a idon. Ciwo sosai idon. To amma manzon Allah da ya shafi kan idon. Sallallahu alaihi wa sallam. To sai zama fa'arata hamalan tarantar ka'u. Wannan shafan sai ya sa idan ya dinga kallo. Wannan shafin sai ya nuna wannan idan abinda Zarqa'u ba ta samu kallon shi ba. Zarqa'u ana wata mata ana ce mata Zarqa'ul Yamama. Ita matar idan saura kwana uku a je waje to tana hango abinda ke wannan waje. Ka san tana hango nesa. Kwamfuta kenan. Mata ce, sura kwana uku ba, a je waje. Amma ko, to za ta ba ku labari, yanzu nan gaban mu to kaza da kaza da kaza ne. Ai, na cika gani, ai, ina kallo gana abu. To, in Allah dai kun yi kwana uku kuna cika tafiya a kan abun hawa kafin ku iso wannan wajen. Ku gan shi kuma yadda ta ba ku labari. Zarqa'u kenan. To idan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi wato kan gidanka idan ku yana ciwo sai ya warke sai ya samu wani powerful da zai dinga kallon abin da Zarqa'u ba ta hango shi ba. Baitin ya fita. Yace wa adat alaqata da ta ainan faya hatta mamatihin najala'u wannan hannu nashi sallallahu alaihi wasallam ya mayar wa Qatada babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a wajen yaki aka sare shi akan idansa idan sai da ya fadi ya dauko idan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tafin hannun manzon Allah ne albarka shi ya dauki wannan ido ya meda idan aka shafe shi kenan ba ciyo ba rauni idan ya warke kuma haya fi dai mai lafiyar ma kallo i kallo sai zama ya ce wa al alaqata da ta wato wannan anu ya mayarwa katara ta ainin ido fa ya hatta ma ta hina dila sai idan ya zama mai pawan kallo hatta ma ta har lokacin rasuwa ji har yaran su idan ya fi dayan ma kallo wanda manzala bai shafe shi ba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam aw bilam fitturab min qadamillah nat haya'an min masihassafa wa to yanzu ya fadi abin da ya fada cikin yaban hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma zai dawo kafan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace aw bilam fitturab min qadami ya rasulullahi ko zaka kebance ni in samu in sumbanci turbaya kasadda min kadamin na kafarka min kadamin na kafadda as-safwa'u fan dutse dutse fa wato wani dutsen da ko ciyawa ba ta tsirowa kansa an gane irin wanda yake sumulin nan ma babban dutse haka to fan dutse lanati yake ya zama mai taushi ne masiya idan wannan kafan ta taka dutsen dutsen sai ya zama kaman garin alabo sai ya yi laushi sai ga kafan a fili idan ko yashi ya taka yashin baya nuna kafansa sallallahu alaihi wasallam kaga ya bambanta da sauran halitta gaba ɗaya ko mun mun taka shi ne la kafan kafan mu amma dutse kuma ina ruwan shi madam kuke kuma dutsen ne yake zama masa kaman garin fulawa in ya taka sai ga kafansa sallallahu alaihi wasallam shine ma wasu suke cewa zala ya fi komai nauyi sai su kuma suka ce ya fi komai kuma rashin nauyi a gani da ya zama ya fi komai na wuyi shine in ya taka dutse sai ga kafar nasa an ji wasu malamai suka ce da ya kuma komai rashin nauyi sai zanto kuma yashin da kai in ka taka ma sai nuna kafanka ba shi ma ba nuna kafanka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam la kara mana soyayya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saboda kai ce haya an saboda kunya eh shi dutsen kunya yake yi kada ya taurin kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kada manzon Allah ta kai sai ya lutse eh to yace to wa zai ya rasulullah kalamun ce min mana kasar da wannan kafa ba fa kafar ba kasar da kafan ta taka ni ko in je da fuska na ko da jikina in samu in yi birgima a wannan wajen an gane ko ito in samu alamun ce min haka dai irin wannan kafa dai wanda dutse ma yana jin kunyan wannan kafa da an abu nan sai da an taka sai lutse na'am yace mawdi'ul akhmus alladhi min hulil qalbi idha madai aqaddar bi ta'u yace shi wato huwa mawdi'ul al akhmus wato waje ne na madankwarin kafa alladhi wanda wita'u wato waje mai laushi ya tabbata lil qalbi ga zuciya na idza madda'i aqadda idan makwanci na yayi kaushi idan wajen kwanciya na yayi kaushi ina zan samu wajen da madankwarin kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka wajen in samu in je in kwanta a wajen na tabbatar wannan wajen kan zai yi laushi zai dace sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace hadhihi al-masjidul haram bimam sha hawa lam yantahazahu ila'u yace masjidul haram wato masallacin dakin Ka'aba hadhiya ya rabauta ya samu rabon sa shi ma bimam sha da samu manzo Allah ya taka shi ya taka inda wajajen dakin Ka'aban gaba daya kai wajen shi ma wannan masallacin ya rabauta ya rabu ya samu babban rabu ka san yanzu kai ne in ka je wajen ka taka wajen ka rabauta shi kuma da ya taka wajen ne wajen ya rabauta an fahimta yanzu Allah Allah muke Allah ya kai mu ka dawo sai ka canja taku ana alajika na alhamdulillah an je kasa mai tsarki shi kuma shi ne mai da kasa mai tsarki kafin zuwan sa gumaka ne ke kewaye da wajen an gane gumaka ke kewaye da dakin Ka'aban 300 da wani abu to shi ya tsarkake wajen ya zama mai tsarki sallallahu alaihi wasallam yace walam yantahazahu ila'u shi ma ila'u wato masallacin baitul maqdis shi ma bai manta rabonsa ba shi ma ya samu rabonsa yayin da manzo Allah ya zo Isra'i ya taka wannan wajaje kai wannan masallaci shi ma ya muwaye na ila wato na baitul maqdis warimat izra ma biha zulamal layli ila al-aykafu war raja'u yace warimat wannan kafa ta kumbura izra ma biha zulamal layli yayin da yaje bi duhun dare biha da ita akwai shi dare gaba ɗaya malam anasi ana na filfilu ila lahi kawfuhu war raja'u tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila lahi zuwa ga Allah ne raja'insa zuwa ga Allah ne bai tsoron kowa sai Allah sannan kuma bai tsammani a wajen kowa sai Allah wannan kuma da haka muka zama da mun more kuma haka ake so mu zama ya zama ba ka tsammanin komai a wajen kowa a wajen Allah kawai kake tsammani tabaraka wa ta'ala sannan ba ka jin tsoron kowa zai ma komai sai Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya mana wannan arziki dam yatfil wa gali tukfu wa tiban ma ara na tami shuhada'i yace wannan kafa dam ya tayi jini filwaga a wajen yaki musamman yakin Uhudu wannan kafa ta yi jini yace amma litukusiba don ta samar da don ta yi tsorori wato ma'araƙat shuhada'u abinda shahidai suka zubar mini dami na jini ɗibanta matsarorin ƙamshi a ce jinin shahidai ya zuba ƙasa to sai a ce ainihin manzon Allah ma ya jira ya zuba ƙasa sallallahu alaihi wasallam kaga wato jinin shahidan nan wani jini ne kuma ya zama adansa jinin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam aga ya samar masa da ƙamshi kenan kwantar da hankalinsu yadda jininsu ya zuba a ƙasa haka jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba a ƙasa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to jini ya haka dan ya yi tsororin wato kamshi ga jinin shahidai wanda shi ma ya zuba a ƙasa yace fa ya kutubul mihrab kam darat alaiha fita'atul arha'u yace al-arha'u wato dutsen nika ko kace duwatsun nika saboda raha shine dutsen nika arhau duwatsun nika an gane a wannan ake aiki da su ake nika aban din kam da yawa dar ta juya fita atillahi cikin dar Allah tabaraka wa ta'ala wato anan al arhau nan yana nufin runduna na sojoji na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kam da yawa dar suna juyawa alaiha zuwa gare ta ne fita atin cikin biyayya wato idan yaki yayi yaki Sayyidina Ali yana cewa mu da ake ganin jaruman ne wala duk bayan manzo Allah muke zuwa sallallahu alaihi wasallam fake wanda ma yazo wannan waje shine jarumi an gane saboda shi kutsawa take cikin kafar to in aka samu kai ka iya zuwa bayan shi kana bin shi to kai kai ne sai ne jarumi an gane saboda haka rundunar yaki al wato arha'u rundunar yaki kam da yawa dare ta juya ta koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kutubun zala sallallahu alaihi wasallam shine kutubi wato shine shugaba na wato farfajiyar Allah tabaraka wa ta'ala shi wanda yake shugaba shi ake ce masa kutubul harbi wato shugaban yaki su kuma sojojin su ne anan yayi musu suna al-arha'u to dukan su in waje yayi waje to duka bayan wannan kutubul harbin ake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fake da shi to wanda ma je wannan waje shine babban jarumi Allah ya samu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa wali ala hasim sabakana sul hakim la ilaha illa anta
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين